Da 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 find a better way. Keep on moving forward to a brighter day. There will always be a problem, see. It's just an illusion because you can be.
Thank you. never been closer. I tried to understand that certain feeling come by another's hand. But it's too late to hesitate. You can't keep on living like this.
Jeans. I want to see your underwear. Ooh. Come on, let me see. Work me on out with your sex appeal. That's what I want. I want to be your underwear. Touch you there and there and there.
Feel that.
Can I?
Feel that.
Now.
Feel that.
Can I?
Feel that.
Now. Around you, I want to be a part of you. I want to be right there, wrapped around your thighs.
Feel that.
Let me be your underwear. Take that jeans off. Take that jeans off. Take that jeans off. I wanna see your underwear. Let me be your underwear.